أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم منا أشرن دبيرة وتم شوال حجر ما صلى الله عليه وسلم دعبرنا ما كذوا برنا مدينة شكرا دبور شكرا طريق دار بين الشدة منا فاتو بنجي تعالى دات دم. يوم كمان دبكي على قول الشيء زامو سكوانا لتابي مي البركة na shehu malami Nasiruddin Albani, Allah mashi rahama, littafin da ya shahara a duniyar al'ummar musulmi ta fuskar karantarwa da al'umma yaya manzon Allah yake salla, shine sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, sifofi ko katankacin sallar manzon Allah alaihi salatu wasalam, min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha, tun daga kabbara zuwa sallama kaman kai kana kallon manzon Allah yayin ta. Wannan malami ya iyaka gurbadan zakulo yanda mutum zai fafai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fuskar sallah, da yanda kuma mutum zai sallah a nau'i daban-daban. Ya za mu yi sallah a bulaguro, ya za mu yi sallah a cikin bato da jirgin ruwa, ya za mu yi sallah in ba mu da lafiya, ya za mu yi haka, malami ya tabari daban-daban. Muna fatan Allah ya saka mishi da alkhairi. To idan muka kalli littafin, yana da mukaddima mai yawa da kuma bayanai da malam yayi shimfiɗa kafin shiga littafin, wanda idan muka ce mu faso su gaba daya za mu ɗauki watanni ba sati ba kafin ma mu shiga littafin. Shi yasa ba za mu iya ɗauko dukkan mukaddimar littafin ba, duk da malam Bahaushe yana cewa abinda ko da ke kwaikwayon kalmar Larabawa, abinda ba a samun shi duka ba a barin kaɗan kinshi. Yana ma ya ɗauka waɗansu daga cikin kalmomi na muƙaddima kin masu fa'ida, mu yi ainihin tunatar da jurumar su kai tsaye sai mu shiga littafin ba tare da mun ɗauki tsawon lokaci ba. Yana za mu ɗauki muƙaddima ta farko, muƙaddima ta kitabul ula, amma ko da suke littafin alusu na za mu tashi. Inda malam ya rubuta bismillah ar-rahman ar-rahim, muƙaddima ta littafi ta farko, wanda malam ya fara da alhamdulillahi alladhi farada salata ala ibadihi, yace godiya ta tabbata ga Allah da ya falalta sallah a bisa bayan shi. Malam yawa Allah godiya dangane da yanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya yin sallah farilla ne a kan dukkan bayi, wa amarahum bi iqamatiha, sannan ya yi umarni da tsaida ta. Domin duk inda Allah yake magana sallah, za ka jira cewa iqami sallah, iqami sallah, a tsaida sallah, a tsaida sallah. Wa husnu ada'iha, da kuma Allah madaukakin sarki ya umarni da a kyautata sallah, idan za a yi ta a kyautata ta. Kina ita sallah abu ce wanda ba yin ta kawai ake bukata ba, ana bukatar tsayar da ita da kuma kyautatawa a wajen yin sallah da mu. Wa allaka an-najah wal falaha bil khushu' fiha, godiya ta tabbata ga Allah da ya rataya tsira da rabauta karkashin yin sallah da tawadu'u da kaskantar da kai, kamar yadda Allah ce kada falahar mu'minun alladheena hum fi salatihim khashi'un, lallai mu'minai sun rabauta wanda su ne a cikin sallar su suna yin ta a cikin tawadu'u da kaskantar da kai. Can ma karshe Allah madaukakin sarki sai ya cike da alladheena hum ala salatihim yuhafizun, masu kiyaye sallah. Dan haka waja'alaha furqanan bainal imani wal kufur, Allah ya sanya kuma ita sallah ita ce take bambanta tsakanin imani da kafirci. Abin da ke bambanta wannan mutum mumini ne ko kuma kafiri ne shine sallah. Idan yana sallah ya daga cikin musulmi mumini, idan ya bar sallah ko da ya ce shi musulmi ne ya shiga sahun kafiri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce al'adu alladhi bainana wa bainahum as-salah, abin da ya bambanta tsakanin musulmi da kafiri shine sallah. Da mutum ya bar sallah ya zama kafiri, ya zan billah. Wanahiyatin arifa sha'i wal munkar, godiya ta tabbata da Allah da ya sanya sallah ita ke hana alfasha da munkari. Duk yanda mutum ya kai da rashin lafiyar zuciya, wanda yake sashi aikata alfasha dan ciwo ne a cikin zuciya da munkar baka da wani maganin da zaka sha ko wata allura da za a ba ko serum ka warke sai sallah zuciya take lalacewa ta zamanto ta gurbace ba abinda take bukata illa alfasha kawai da mummunan aiki idan wannan ciwon ya magure zuciyar dan adam to abinda za a sha a warki daga wannan ciwon shine sallah shi yasa Allah ta'ala ce utlu ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimus salah ka karantawa bayi abinda muka buga wahayi a cikin alqur'ani ka ce sai da sallah me dalili sai Allah ce inna salata tanha anil fasha'i wal munkar ita sallah ita ke hana alfasha da munkar alamal mutum Allah yana karɓar sallar shi a ganshi bai aikata alfasha baya aikata munkar sai sa malam yace ya godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya ita sallah yace nahiyatin alfasha ita take hana aikata alfasha da mummunan aiki wa salatu wa salamu ala nabiyyina muhammadin al-muqaddir bi qawlihi ta'ala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun salati mai yawa da aminci ya tabbata ga annabin rahama annabi Muhammad wanda Allah ya ba hutuba yace wa anzalna ilayka adh-dhikra mun saukar maka alqur'ani gargadi amma ba wai dan ka rike shi kawai a wajenka ba litubayyana lin-nas dan ka rika bayyana wa mutane ma nuzila ilayhim abinda muka saukar musu na hukunce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da wani aya zuwa karshe cikin suratul nahl aya ta 44 fa qama sallallahu alaihi wa sallam bi hadhihi al-wazifa haqqal qiyam annabi muhammad alaihi salatu wa salam yayi tsayi daga akan wannan aiki da Allah ya bashi na bayyana wa mutane abinda aka saukar musu a cikin littafi har sai da Allah ya karbi rayuwarsa cancantar tsayuwa kuma akan aiki alaihi salatu wa salam wa kana salatu min azam ma bayyanahu lin-nasi qawlan wa fi'lan daga cikin abin da Allah ya saukar a cikin alqur'ani ga mutane to ya kasance mafi girma wanda manzon Allah ya bayyanawa a aikace ya yi bayyanawa a magana shine sallah hatta innahu salla marratan ala al-minbar har sai da ta kai wata rana manzon Allah ya hau kan minbari yayi sallah minbari nashi da yake hawa yayin hutuba ya hau kan minbarin yayi sallah dan waɗanda suke nesa masa hange shi sallallahu alaihi wasallam yaqumu alaihi yakan tsayi wa sallah akan minbarin wa yarka yakan yi ruku'u akan minbarin sannan ya sauko kasan minbari yayi sujjuda sun makala lahun da ya yi haka sai yake cewa sahabbai innama sunitu hazihi lita'atammu bi wa lita'allamu salati na aikata abin da na aikata na yin sallah akan mumbari tsayuwa akan mumbari ruku'u akan mumbari in sauko kasa yi muku sujjada dan ku yi koyi da ni kuma ku kwaikwayi yanda nake yin sallah sallallahu alaihi wasallam wa aujaba alaina al-iktida'u bihi fiha kuma godiya ta tabbata ga Allah da ya wajabta mana yin koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ɗan uwan fanci abinda mallam yake mana shugura da shi yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen sallah wajibi ne dole ka sanya ya manzon Allah yake yin sallah wajibi ne dan ka kwaikwaye shi a wajen yin sallah domin duk ayyukan ibada an yi umarni da yin su amma da aka zo bangaren sallah sai shi manzon Allah yake cewa to akwai kwai sallarsa sallu kama ra'aytu muni usalli da aka wajibi ne mutum ya rika sallah irin ta manzon Allah da aka yi mutum ya zo su ki hannun shi haka kawai ya sallah ka bai fi kwai manzon Allah ba taba ganin manzon Allah ya saki hannun shi a sallah ba babu hadisi ko na ƙarya wani malami da ya rubuta wani littafi akan sallah ya zano abubuwa guda 33 wanda idan kana so sallar ka ta samu nutsuwa da tawadu da kaskantar da kai sai ka yi su daga cikin su akwai dora hannun dama akan nahagun kuma akan kirji da ka saki hannu to ka bar wata gaba kwara daya wanda za ta baka damar samun kushu'i a cikin sallah daka ɗan uwa mu sani cewa dole mu koyi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fuskar sallah ba za mu ce kawai za mu yi bane yadda muke tara iya daga kanu suna yi a'a yaya manzon Allah yake yi wannan shine yake so tun daga tsayuwa ruku'i sujada yin karatu har zuwa sallama mu koyi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bangaren sallah me dalili shi annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli wi sallah kamar yanda kuka yana yi wa bashir manzo Allah ya bada albashir man sallaha ka salatuhu duk wanda ya sallah kamar irin ta annabi anna lahu indallahi adal lalle yana da alƙawari a wajen Allah an yi da kulul janna akan Allah zai shigar da shi aljanna wannan magana annabi ce ba alladhi la yadiku anil hawa in huwa illa wahayyuha wanda bai magana kan san zuciya sai masa wahayi yace duk wanda ya sallah irin sallarsa to yana da alƙawari tsakanin shi da Allah da ya kamata ya tambayi Allah shine Allah ya masa alƙawari zai shigar da shi aljanna ashe babban rabo ne gare ka ga kana kwaikwayon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen sallah ka kusan irin waɗannan masu yin sallah suna sata ba su kwaikwayon manzon Allah ba wai saboda lalacin waɗansu masallatan hatta dabba wai ta san irin yanzu suke yin sallah biri za a ta imar sallar yan kasuwa ka ga yanayi dabba fa biri har ya gano akwai wanda sallar su ba irin ta annabi ba ce irin ta yan kasuwa ce kawai shafshaf da an ce sai ya ga yanayi ya ce Allahu akbar ya yi shoshi-shoshi yawai wayanan haka ya taba nan ya taba nan Allah ya sauke to shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle wanda yayi sallah irin tasa shi manzon Allah yake to lalle wannan mutum annalahu indallahi adan yana da alƙawari tsakanin shi da ubangiji a ranar kiyama an yadda kalbul janna akan ya shigar da shi aljanna yasa mu dage mu kokoyi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutukawa Allah alƙawari sai cika mana shi ma fa qala sai annabi Muhammad yace sallallahu alaihi wasallam khamsun salawatun salloli guda biyar az-zahr la'asr maghriba da isha'i da asuba iftarada Allahu azza wa jal ubangiji mai girma dawaka ya sanya su sun zama to furilla ne tilas ne shine ma'anar furilla tilas ne a gare ka kai musulmi baka da zabi inda akwai hankali a jikinka tilas ne salloli guda biyar a wuni ba sai ka ga dama ba sai ka shirya ba inna salata kana ala mu'minina kitaban mawquta sallah a wajen mu'mini to wani abu ne wanda yake wajabtacce kuma wanda ake a cikin lokaci ba lokacin da kake ga dama ba a cikin lokacin ta to shine Allah madaukakin sarki ya faranta salloli guda biyar ga dukkan musulmi da imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce man ahsana wudu'ihinna wanda ya kyautata arwallarsu ashe yana daga cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen sallah a kyautata alwala ka san wani alwala kawai shi dai da yake yana jagwalgwala yanda yake dama ne ya wanke hannunsa irin yanda yake wanke hannu na cin tuwo haka kawai ya jagwala in yazo shawar kai ya shawar irin yanda wanda zai yake shawar kai zai aski ba ruwan shi da yake shi dai kawai yayi dai to shi yasa manzo Allah yace man ahsana wudu'ihinna wanda ya kyautata alwallar su wa'annan sallolin guda biyar ashe da daga sharadin karbuwar sallah na daga sharadin koyi da manzon Allah a wajen sallah sai ka kyautata alwallah wa sallahunna li waqtihunna sannan kuma mutun yayi sallah a cikin lokutansu sai ka kyautata tsarkin ka kyautata alwallal kuma ka yi ta a cikin lokaci haka bai isa ba wa tamma ruku'ihinna a wajen ruku'i sai mutun ya cika me ba na cika ruku'i idan ka duka sai ka meke bayan ka zart inda za a dora wata ƙwarya ba za ta faɗi ba ko wata gaba ta koma inda suke wasu judi hinna sai mutum ya kyautata wajen sujada idan mutum ya zo sujada sai ya ajiye goshin shi kanka sujada irin ta gayu in sun ga gura akwai ɗan datti sai a ɗan ɗansa na goshi a sai ka sake shi ƙasa rizikin dan adam ba wata gaba da ke da kima da daraja kaman goshi shi yasa ba inda Allah yake so ka ajje masa kaman nan bisa duk mutum idan ya sha koda ya sha wahala da ya ga ya kifi goshin shi a kasa inda yana cikin hankalin shi da kaga mutum baya da lafiya har ya kifi goshin shi a kasa to daga bisa inda yake wa saboda gurin da mafi kima a gurin dan adam mafi daraja shi yasa Allah yake so ka ajje dan shi sannan idan ka zo ajje goshin sai ka hada da hanci duk wanda ya ajje goshin shi a wajen sujjada bai ajje hancin shi ba to sallar shi bata yi ba da manzo Allah ya tashi ishara da gabobi guda bakwai wanda za a ajje su a cikin sallah kai wa su Allah sujjada da su da ya gwada goshi sai ishara da hanci ga masu ke ba a dusa na goshi kadai sai ka ajje tare da hanci a kan shimfiɗa ne ko a ƙasa ne wajibi ne ka ajje hancin ka tare da goshi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya sujjada wa khushu'i yana da khushu'i shine tawadu kan kaskantar da kai a cikin sallah kana lahu ala lai adam idan mutum ya haka annabi yace to yana da alƙawari tsakanin shi da ubangiji ay yaghfira lahu akan ya gafarta masa ashe ita sallah ne man gafara ce a wajen Allah wa man lam yaf'al manzo Allah yace duk wanda bai aikata ba bai aka to mi abu da farko bai kyautata ba wajen Allah bai kyautata ba a wajen yin sallah a cikin lokaci sai da lokaci ya fita yi a wajen ruku'i bai yi daidai ba a wajen sujjada bai yi ta daidai ba sannan bai yi ta cikin kaskantar da kai da tsoron Allah ba to wannan laysa lahu ala lai adal tsakanin shi da Allah babu alƙawari na zuwa aljanna babu ashe a cikin al'ummar musulmi akwai wanda za su tashi ranar tashin alƙiyama Allah ya yi alƙawari tsakanin shi da su zai kisa aljanna kun kusan Allah bai saba alƙawari ko suwa ne masu kyautata alwala da kyautata sallah a cikin lokaci da cika ruku'u da sujada da kaskantar da ke sa da alƙawari tsakanin su da Allah ya shiga da su aljanna wa'inne ne wanda ba su da alƙawari tsakanin su da Allah na shiga aljanna a cikin musulmi shine wanda ba sa kyautata alwala ba sa sallah a cikin lokaci ba sa ruku'i mai kyau ba sa sujada mai kyau to wannan falansa lahu ala lahi adal duk mai haka tsakanin shi da Allah ba shi da alƙawarin zai sa shi aljanna babu ko me kake yi na ibada a wajen Allah tsakaninka da shi ba alƙawari zaka je wa Allah dai kawai gaba gadi in ta yi ruwa rijiya in ba ta ba mi kuma ni ya kora shi to inda ba ana dawowa a saki ba dawowa shine malam yace in sha gafara lahu in Allah ya so ya ma gafara kasan shi Allah bai gafara ne wa in sha azabu idan kuma Allah ya so ya mishi azaba amma duk wanda bai kyautata sallah ba ya sani cewa ba shi da alƙawari tsakanin shi da Allah ba zai karɓi shi ran lahira amma idan ka kyautata sallah ka kana da alƙawari tsakanin ka da Allah zai shiga da kai aljanna ko ana ha ba za ha ba duk wani bala'in da kai to alƙawarin ka da Allah yana nan aljanna dai sai ka shiga Allahumma baka hukunci dai gurgurdan wasu laifukan da kake da su amma akwai alƙawari na shiga aljanna saboda kyautata sallah to da haka ina da amincin Allah su kara tabbata ga annabin rahama wanda ya bamu wannan albishir da iyalan gidansa da sahabbansa al'atakiya albarara waɗanda suke masu tsananin taƙawa da tsoron Allah da biyayya zuwa ga Allah alladina nakalu ilaina ibadatuhu wanda su suka kofo ko suka yi mana arsire ko suka yi mana filimen ibada ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suka bayyana ga yanda yake alherin Allah ya kaiwa sahabban manzon Allah babu wani abin da annabi yake illa sai sun faɗa muku ga yanda yake ko magana yayi in yayi ta aringe shi yake sun ce lokacin da yake yana aringe shi wa kana mutaki'an fajalasa ko kuma da ya ce kaza yana aringe shi kuma sai ya zauna ko lokacin da zai yi magana ya daga yatsarsa saboda tsabal kiyaye addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abinda manzo Allah sai sun lakanto sai sun kofo shi haka nan lokacin babu salula wanda za a yi arsire babu kyamara amma babu abinda manzo Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam wallahi har sai da wannan sabon suka rado wani sahabi dan ya ga wata irin ibada manzo Allah yake da daddare sai ya nemi uzuri wajen yaye shi ɗaya ce daga cikin ummahatul mu'minin yace yana so ya kwana a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya ga mai manzo Allah yake da dare sai cikin dare sai ga ya farka ni ma sai na farka
sai dai alwala ni ma sai dai da yawa da sallah yace sai dan nabi sai ta amma fa sai na so yi mugun abu aka ta mishi menene mugun abu yace wallahi na so in zare jikina in tafiya ta an bar shi na sallah ga ku ai mugun abu ne ko ka fara abu tare da manzon Allah ka fasa ai mugun abu ne yace haka ne na daure yace da ya kabbara sallah ya karanta fatiha sai ya kama karatun suratul baqara nabi shi ta nake in yi aya 100 zai yi ruku ina sai ya wuce nace kila sai ya kai 200 ya kai 200 bai yi ruku ba ka kila sai ya gama ta ya gama sura gaba daya aya 280 da nawa da shida bai ruku ba yace kawai sai ya yi bismillah ya tsallaka ya kama suratul nisa'i to kila aya 100 zai yi a cikin ta yayi darin shiru ita ma sai da ya kai ta bai yi ba rukui kuma ya dawo Ali Imran ita ma nace ko aya 100 zai sai da ya dare sai da ya gama da Allah ka diba Baqara Nisa'i Ali Imran izuno ne araka da yau kai in kai daga izu goma fa araka da a cikin dare kaga dan jarida ya ka kanshi ya ba kanshi aiki yau ko shi ya fita ya bar manzon Allah yana ga akwai matsala agar na ya gurzu yace kuma ba wai karatun ba duk inda ake maganar azabar Allah in yazo sai ya tsaya ne matsari daga azabar Allah inda ake magana akan rahmar Allah in yazo sai ya addu'a a gurin kaga ashe an karantar da mu cewa idan kana sallah akwai bukatar dogon tsayuwa da dogon karatu in ka tarar inda azabar Allah ka tsaya ka roki Allah ya kare ka daga azabar in ka tarar inda rahmar Allah ka roki Allah ya saka cikin wanzuwa rahama kuma ya halitta karanta wannan sura ka tsallaka ta gaba da ita kuma ya halitta ka karanta ta kasa kuma hukuma ta sama a cikin labarin da ya kawo kenan to haka wayannan sabai dole ne mu rika musu addu'a alherin Allah ya kai musu Allah ya kara musu yarda da haka naqalu ilaina ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam duk wata ibada manzo Allah sai suka lakanto mana yanda yake yin ta wa salatuhu da yanda yake sallarsa wa qawalihi da maganganunsa ba wata magana manzo Allah fata yadda suka rubuta suka haddace wa afalihi da ayyukansa sai ga mutun da yace ya harace hadisi 5 irin su Abu Hurairah da sauransu duk inda wata ibada ta manzo Allah sai da suka sa ga yadda yake yin ta suka haddace ta da ka lahum mazhaban wa qudwa wayyana sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sune wanda suka cancanci ayi koyi da su abin hanyar da suka bi wa alaman haza huzuzuhun da waɗanda suka bi inda suka bi kaman tabi'ai da tabi'in tabi'in da manya-manyan malaman da duniyar musulunci tare da ilimin su wa salaka sabilahum ila yawmiddin suka bi tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ranar ƙarshe ranar tashin alƙiyama malam yace wa bada bayan haka yace fa inni lalle ni lamma in tahaita min qira'at kitabati salat lokacin da na gama karatu a cikin littafin sallah a cikin at-targhib wa tarhib da hafizul manzur Allah mashi rahama yace wa tadrisuhu ala ba'di kiwal salafiyin da kuma darasi da nawa mutane akan sallah akan wannan littafi na imamul manzur yace wa zalika manzo 4 sanin wannan kuma na karantar da shi wannan littafin ga ƴan uwa salaf a tsawon shekara 4 subhanallah yace tabayyana lana jami'an mali salati min al-manzila yace bayyana gare ni abinda sallah take da shi na matsayi wal makanati fil islam da kuma matsayin sallah cikin musulunci yace saboda wannan ne sai naga tunda sallah tana da babban matsayi ga mutumin da ya tsaida ta wa asana adaiha ya kyautata yanda zai iya aiwatar da ita tun daga tsarki har zuwa alwala wanda ya wannan min al-ajr ya da wani matsayi na lada wal fadl da kun farara wal ikram da kuma daraja da kima da karamawa daga Allah yace to saboda wannan sai daga ya kamata a ce in sanya wani littafi na musamman wanda zai zama to sufofi ne na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa anna zalika yaktalifu ziyadatan wa nuqsan saboda zaka ga cewa a bangaren sallah akwai inda akwai ƙari akwai zaga akwai tauyewa dan haka gurgurdan yanda mutun ya kusantar da sallar shi da kwaikwayon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya ishara yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa innal abda la yusalli salata za ga mutun yayi sallah ma yukutubu lahu minha illa ushruha ba za a rubuta mishi ladan sallah ba illa kashi daya a cikin goma irin yanda makin sallar tashi yake da za a ce a bashi sakamako a sallar shi kawai za a bashi kaso daya ne a cikin goma ka san ku ko a jaraba ka ce goma kiso ka daya ai ka san baka wuce ko goma ta ya wuce examen ne ya ce so ake ka kawo goma ka sai ka zo da daya ka ga nan dai ka fadi to dai a cikin masallata annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce a kowanne in sun yi za a ba su kushiri ne kawai kashi daya a cikin goma kaga wannan kenan mafi yawan mutane kuma a cikin wannan kasar su wasu kuma su ha za a ba su kashi 9 ne wasu kuma za su samu sunna kashi 8 wasu kuma za su samu kashi 7 manzo Allah ya tazarawa sulusu ha kuma su ha rubu ha sulusu ha har yace akwai rusuwa ko wanda kawai rabi ne ma zai samu a cikin kashi 10 ya samu rabi bai ma samu kaso guda ba saboda irin yanda ya tauye sallah abu su koyo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai samu cikin wayna Allah ka samu 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 kaso cikin ki walizalika yace saboda haka ne fa inni nabatul ikhwani nake farkar ko fadakar da yan uwana ila annahu la yamkinuna adauha haqul ada lalle kai babu shakka ba za mu iya bada sallah cancantar yanda ya kamata mu bada ta ba au qariba min ko kuma kusan kwatan kwatan mai da manzo Allah yake ba za mu iya ba misal da yace illa iza alamna sufatu salatun nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai mun koyi yanda sufofin sallar annabi Muhammad yake kina abin da ba da yake nufi a nan gurin ba yanda za a mutum ya iya ba da sallah matuƙa cancantar yanda ya kamata ya bada ta sai ya san yanda manzo Allah yake yin ta alayhi salatu wassalam dole ne mutum ya yi kokari ya san yaya manzo Allah yake sallah mufassalatin falla falla wama fiha ya san abin da ke cikin sallah min wajibatin nawan da wajibi ne sai ya yi su wa adabin wanda kuma ladabi ne a cikin sallah sai ya yi su wa hay'atu da kuma haya me za a ce haya kama hukumi ko suffa wa adiya da kuma addu'o'i wa azkar da kuma azkar duk wannan sallah ta kunshi wannan akwai yanda zaka yi ladabi ne a ciki wani abin wajibi ne wani abin haya ne kamar suffa ce wani kuma azkar ne yace sun maharasuna ala tadbiqi zalika amaliyan idan mun san wannan ne za mu kwadaito akan aiwatar da sallah a aikace yanda manzo Allah ya zo da sallallahu alaihi wasallam yace fa hina idan narju an takuna salatuna a lokacin nan ne za mu yi kwadayin sallar mu ta zama to tarhana ala fasha wal munkar ta yi hana mu aiki al fasha da munkar kaga mutum yana sallah yana son shiga yana son shigari yana sallah yana sata yana sallah yana zina yana sallah yana yi da mutane ai kai ma ka san sallah ta karwa ba yanda zai Allah yana karban sallar ka kar kana ƙarya wani kuma da yace ke sa abinci ƙarya ba a cikin Hiroshima in bai sa ƙarya ba je yake zanta bai dadi ba sai yayi horo horo dan da wannan ayyuka ne na alfasha da munka idan kuma sallah an ce tana hanawa kuma kai kana yi ta kuma kana yi kai ka san kila ka sau ɗaya ne kake samu kila a cikin goma ko biyu shi yasa ta kasa halaka alfasha malamai suna bada tarihin wani mutum fasiki ya zo tara wata baiwar Allah ya ce shi abin da yake so da ita kawai su yi zina ta tabi shi akwai sharadi in ka iya cikawa ran da ka shiga shi tauran nan da abin da kake so bukatar ka za ta biya ya ce mai sharadin ya ce ta ce a ba ma na abu ne kawai a matsayin ka na musulmi nake so kar ka yarda iqama ta farko ta barka a masallaci kwana 40 ya zama kullum za ka yi alwala ka zo sahun gaba ka jira kala ta da ya kama bakka cikin sahu ya ce wani abu mai sauki ya ce kasan mutanen da sun jira sai abu da gaske suke yi ko da da banza ne da gaske za a yi su shi ke nan sai ku ha tun daga ran nan kafin ladan ya yi kiran sallar shi yaro la sai zo sahun gaba kwana 40 ya shude ya shi ya mance ma da wata magana saboda ya samu sallar Allah yana karɓarta ta wanke mishi duk wani aikin alfasha a cikin zuciya ya ma manta da shi kwana 40 ya wuce bai wayeta ba aka zo kwana 50 sai da aka ƙara wata 40 ya tarbuta mishi wasiƙa ina alƙawarin mu da kai na cewa kana da buƙatar aikin alfasha da ni nace ba sai kai kwana 40 kana sallah a cikin lokaci kuma a sahun gaba kale gama tabarka ina jiranka yau har ka kana 40 yace ina ai shi zai rayu shi da izinin gare mutum tini Allah ya sa wannan sallar ta sa mai alfashar da munkar da ke cikin zuciyar babu ina salata tarha alfashai wal munkar to shine malai yace idan har ya kasance mun san yanda manzon Allah yake yi muna bada ta da wajibin da mustahabi da azkar da komi to lokacin ne ake iya tsammanin sallar ta za ta hana mu alfashar da munkar kenan wa illa fala da zaran ba haka muke yin ta ba to alfasha da munkar ba za mu bari ba kisa sai ga mutuna so bar kariya ya kasa bari ya san ba kyau amma kullun sai yayi kariya ku na rushe mutun ibada wani dan guntun munafisi yana yi kuma ya san ba kyau wani yi da mutane gulma ya san ba kyau kuma yana yi wallahi duk rishin karbuwar sallah idan sallaka ta karbu duk wani aikin alfasha da munkar baka iyawa wallahi ba za ka yanda ka san kana azumi ba za ka dauki abinci ka ci da rana musulmi zai yi haka to haka kana kama hanyar wani sabon Allah inda sallaka ta karbu wallahi ka zuciya ka ta wala dak sai ka ji ina baka iyawa wannan tasirin sallah a cikin kowane musulmi inda tana karbuwa kenan amma ga kana sa'a ma Allah gaba gari hankalinka ko ce to sallaka ba ta karbuwa karka da haya mu mimi ke masu wani ba kaza ba su yi ba ni da nake kaza kadai so dai azu ciya daga baka wannan dana kai mi kai ma ga wani suwa da kaza su to lokacin ka sani sallar ka ce ba ta karbuwa inda tana karbuwa ina salata tana ha ana fasha yi wal munkar to a lokacin da sallah ta hana mutum alfasha lokacin nan ne ake rubuta shi daga cikin ma warada fiha min as-sawab wal ajr abinda ake samu a cikin sallah na lada da kuma sakamako da zara ba ta da kai alfasha ba lada ba ba za ka samu Allah samu gyara sai yace walam ma kana ma'rifat zalika ala tafsil yata'azzar ala aksar an-nas hatta ala kathir min al-ulama yataqayyiduhum bi mazhabin ma'ayyin yace yayin da muka san haka falla falla a fili duk da haka sai gashi mafi yawan mutane abin ya ta'azzara ai ba shi ta'azzara ke jago abin ya gagara yace ke har ma a waɗansu manyan malamai da yawa daga cikin waɗansu malamai ne ma sallar ina sai a hankali me yasa saboda sun riga sun killace kansu sun ɗaure kansu da wata mazhaba wanda suka ayyana kansu cewa su fuske mu kamar mutum ya ce shi dan malikiya ne ai a malikiya ba a kama hannu haga nan gudunmu ya fada warwarsu ya kama za ba ma'ayyin ya tauye sallar daga sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi malikiya yake bi a malikiya sallama ɗaya ake yi shi malikiya yake bi a malikiya ka duka mata salatu ɗaya ake yi shi malikiya yake a malikiya idan an zo da asuba kullum sai ayi rakanutu kaji limami da ya karanta karatu sai ya shiru ajaba ce bulo ko shi kiran ko shi dan malikiya ne ya kayyade kanshi ya killace kanshi a mazhaba ya ki kwaikwayon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fuskar ibada musamman sallah tare cewa an san idan sallah ta karbu tana hana mutum alfasha da munkar to rishin aiwatar da ita a wajen yanda manzo Allah ya karantar ita sai ta sa mutum ya zamanto wannan sallar ba ta hada mishi alfasha da munkar malai yace gashi abin ya gagari mafi yawan mutane hatta da yawa daga cikin malamai saboda takalidin su da suke da wata mazhaba da suke killace kansu akan ta wa kada aliba kullum mish tagilin bi kidmatu sunnatul mutahara jama'an wa nafaqaha babu shakka duk wanda suke shagaltu da hidima ta sunna tsarkakekiya bangaren duk abin da ya shafi ilimi da abin da ya shafi aiki suka zamanto ba abin da za su aiwatar illa sai sun yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za ka same sun killace kansu a karkashin wata mazhaba ba domin inna fi kulli mazhabin min almazahib ko wata mazhaba daga cikin mazhabobi to tana da wata sunna da ta rike la tujar fi mazahibil ukra wanda baka samun ta wata mazhaba wa fiya jami'iha ma la yasuhu kuma a cikin wannan mazhaba za ga akwai wani abu wanda bai inganta ba a dangara shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda mazhabal akan wannan abin take sai ga mutun ya riko da abin a wajen aiki ko wajen wata magana zaka samu dan bangaren Shafi'iyya haka nan wani ce ni Hanbaliya ce nake shi yasa ni ba zan yi kaza ba wani yanzu kaga duk yanda kake garin muna sako-sako da sahu idan kaje wadan suka sace daga cikin kasashen Larabawa har Saudiya da yake suna ba mazaba sai abin ya baka mamaki dan su a mazaba su ba dole bane sai an gama idan sau kaga da ya tafi cikin hadisi an gama idan sau da ka hudu ko to su a mazaba su babu cewa kawai inda an jera shikenan sai kuma yan malamai kawai tsakanin su kamar mutum ya wuce kuma malaman suna ne saboda sun kayyade kansu a karkashin mazaba suna ganin kai da kake ganin kadan bi kadan wa hazu bin walaki wa su a cikin mazhaba su babu wannan kawai inda daktar ya zo a tsaya seti na wannan ya tsaya seti na kawai shikenan sun huyayi wallahi wasu masallatan idan kai sai ga ina gara ka je masallatan gargajiya da baka yi sallah da sauki sauki wani in ka rabe shi ma sai ya janye kawai shi in ka suke baka matsa sai ya wuta daga sun kai hadisin manzo Allah kake da baka shi kuma a mazhabar shi babu wannan ya killace kai to taya wannan sallah za ta yi daidai sallah manzo Allah taya sallah shi za ta kyautatu taya zai samu cikakken ladanta to shi yasa mutum ya kayyade kai shi karkashin mazhaba bala'i ne yanzu jiya ne muke magana akan amin ko yau ne muhimmancin amin a cikin sallah kaga yan mazhabul malikiyya ba mazhabul maliki ba malikiyya kaga da aka zo magana akan abin da ya shafi amin bayan karatun Fatiha bai aka ce taka ya kula hal ma'mumu wala ya kula hal imamu ko wai ma'mum shine zai ce amin liman ba zai faɗa ba kaga annabi yana faɗa kai an ce maka ba za ka faɗa ba saboda mazhaba ko ba gane ba haka aka rubuta liman ba zai ce ba amin shi kuma manzo Allah ya gama karatun yana cewa amin kuma haka yace ai amma a mazhabal aka ce a ya kula hal ma'mumu ita wannan amin ma mu kadai za su fadi ban da liman kaga wannan me ya kawo wannan mazhaba haka idan kazo bangaren sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu ko to sai aka ce a shi liman zai ci sami Allahu liman hamida mu kadai ma mu kun ba sa fara shaidar sai rabbana walakal hamdu kaga saboda mazhaba an bar mi an bar sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam shi ko yanda liman ya faɗa sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu dole liman sai ya gama wannan bin kai ma mu haka zaka gama amma kaga mazhaba sai ta sa ka san ya tabbata a cikin sunna ga hadisi sai ka ce abin mazhabar ba haka bane to shine malam yake kai irin wannan misalin abin yakan ta'azzara ayi sallah irin ta manzon Allah ga mafi yawan mutane musamman ma hadda ba wasu malamai saboda sun killace kansu karkashin wata mazhaba zaka samu a cikin mazhabar kuma wani abu wanda yake ya tabbata a sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam ba ai magana ce ko aiki ne zaka samu kuma a cikin mazhabar akwai wani abu wanda la yasuhu bai inganta ba akan a danganawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda mazhaba ta kashi kuma haka za a yi dana kada ka zama dan mazhaba ka zama to mazhabar ka mazhabar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yace wa aksar ma yudar zalika mafi yawan abin da ake samu fi kutubul mutaakhirin cikin littafan wato mutaakhirin wadanda suke ba salaf ba kenan littafan waɗansu malamai na baya-baya yace wa kasiran madarahum da yawa daga cikin irin abin da ke faruwa shine abin da muke gani za a ganin an zo an tabbatar da wani abu an dangara shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun babu shi wani zalika wa zawal babul hadis malai yace da aka malaman hadisi Allah ya saka manzon alkhairi suka dora ka'ida akan abin da ya shahara daga cikin littattafai wanda aka tabbatar da ingancinsu wannan zaka iya samun ba kowane mutum yake iya samun kanshi a cikin mazhaba ba ya rika laraba abin da ya tabbata a cikin hadisi inda ya samu a cikin mazhaba an ce kaza kaza da shi shikenan hankalin shi ya kwanta wadaka yan uwa idan kana son ibadar ta zama to cikakkiya kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalka yarda ka nasaba kanka zuwa ga mazhaba domin su kansu masu mazhaban an zalunce su me yasa an zalunce su idan muka ji maganganun da suka yi akan abin da ya shafi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ga idan mutum yace shi su yake bi to yayi ƙarya kamar yadda muka faɗa za mu karanta ɗaiɗaikun wani abu daga cikin abin da malam ya kawo ne a cikin wannan muqaddima yanzu za mu ciru zuwa ga maganganun su malaman mazhaba din aqwalul a'imma fi itba'i sunna wa tarki aqwalihim al-mukhalifa laha malaman da ake cewa malaman mazhaba guda hudu maganganun su za mu karanta ana gudu a wajen bin sunnar manzo Allah da barin maganganun su a ce Imam Malik ya ce mu yan malikiya ne ko Shafi'i ya ce mun Shafi'iyya to bari mu da abin da suke ce sun kama ganganu waɗanda sun rubaranta da duk wanda zai bi wani abin da bai tabbata daga manzon Allah ba ya ce shi dan ɗan mazhaba su ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum rabbikum ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kadaku bi wani abu kuma da bayan wanda ya zo cikin alkur'ani saboda soyayyar ku zuwa ga wa'inda suke da abin ko suke umarni a kan abin amma Allah ce 'yan kaɗan da suke tunani da irin wannan za mu fara da malam mazhaba na farko shi da Abu Hanifa Ubangiji ta'ala ya mishi rahama dan shi ne na farkon su Imam Abu Hanifa Numan bin Sabit Allah ya mishi rahama an samu ruwaya daga wayar da kazura tare da shi ne sahabban shi a kawalin shata maganganu masu yawa wa ibaratun mutanawwa da waɗansu abubuwa da yake na lura na ibara nau'i daban-daban kullaha tudi ila shay'in wahid dukkan suna bada abu daya akan sha'anin shi wa huwa yace wujubul aqd bil hadis wajibi ne mutun ya riko da hadisi ya saki abin da ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da maganar wa dace wa tarku taqalid da kuma barin mutum ya yi ta kalidanci tsakanin shi da malami mu inda malam wani ya faɗa kawai mu shikenan qarar a'imma al-makhalafa la wannan ra'ayin malamai shugabanni na mazhabubi ya saba wa irin wannan tunanin kace in dai malam wani ya faɗa mu mun yarda magana ta farko da shi wannan malami yayi Imam Abu Hanifa yace idza sahara hadisi ko mazhabi idan aka ce hadisin manzo Allah ya tabbata akan wani abu to wannan shine mazhabin shi kai kana bin Abu Hanifa eh ga wani abu da yake yi sai ga hadisi ya tabbata kar ai wannan abun to Abu Hanifa ya ce to waccan abin da ya tabbata shine mazhabin shi wannan wanda yake kai ba mazhabin shi bane kai da kake fahimta mazhabin shi kaga wannan kenan ya kai ya faro ga duk mutumin da zai bar hadisin manzo Allah ingantacce saboda shi kai wannan mazhabin Abu Hanifa ne azamu Hanafiya muke yi ai ban roma da wannan hadisi ya da ka samu malamai fa da ta yi ce kuwa mazhabar mata imamu na maliki bin mayin kaza ko da hadisi ya zo da shi saboda mu yan malikiya ne a mazhabar mata shafi iya bin mayin kaza ko da hadisi ya zo da shi saboda mu yan malikiya ne to da ka ce idan sa hadisi ko mazhabi idan hadisi ya gani shi ne mazhabar shi ya ce la yahillu li adin an yakuza bi qaulina in ji Imam Abu Hanifa bai halitta a ce wani mutum ya ɗauki maganar mu ba malam ya alam min aina akhadnahu muddin bai san ni ina na dauko ta ba a cikin qur'ani ko sunna karka dauki wata hujja ta Abu Hanifa kai aiki da ita yace har sai in ka san ina ya dauko ta shi a alqur'ani ko a sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe idan kai je kai bara ma ka maka ce kai dan mazhaban shi ne ranar tashin alkiyama babu shi a karanka da shi wa fi riwayati a wata riwaya yace haramun ala man lam ya'rif dalili haramun ne ga mutumin da bai san dalili na akan wata magana da ne ba ko wani aiki ayyufta bi kalami kuma ya bada fatawa ya ce ni ma nace ko ba gane ba kar ka zo ka ce Imam Abu Hanifa ya ce kaza sai in ka san aina ya dauko dalilin shi a Qur'ani ko Sunna kaga sun riga sun baranta da kansu ko daga duk wanda ya taka dalili da su yace su ne yake bi kar ka zo ka bada fatawa akan wata mas'ala da kaza Abu Hanifa ya fada sai in ka san ina ne dalili ingantacce a cikin Qur'ani ko Sunna wanda in an tambaye ka zaka ce Abu Hanifa a can ya ciro shi in ku baka makanta kamar da fatawa da maganar sai ce Allah ya musu rahama an samu ƙarya wata ruwaya yace fa innana basharan saboda ni mutun ne naqulu qawli yau wata rana zan yi fadin wata magana ba zarja anu gadan gobe kuma sai ga na barta na koma wata to kai kuma ka tsaya ka bar fatawa kan da nikutun na barta wa fi ukra a wata maganar shi kuma akwai wani dalibin shi da aka tare shi Abu Yusuf yace wai haka ya Yaqub ya kai Yaqub kai canka yace la taktubu kullu ma tasma'u minni ka daina rubuta duk abin da kaje ina fada fa inni kad ara ra'ayil yawm ni zan ga wani abu a ra'ayi na yau ya kamata in bi kaza wa atruku gadan gobe kawai sai gaba akan wani ra'ayi nake ba wa ra ra'ayin gadan kuma gobe zaka iya samu na ina kan wani ra'ayi wa atrukuhu bara gadan kuma jibi sai in bar wani ra'ayi kai kuma ka riga ka rubuta ka je ni nace duk tun na bar shi zaka ba komai ne zaka rubuta daga cikin abu da nake fadi ba duk wannan yana nuna kenan wa'annan malamai sun baranta daga wadansu abubuwan da ake tsayawa akan su a ce maza ba su ake bi kuma alhali abin ya saba alqur'ani da sunna wai zaqulta qawlan yace idan na fadi magana yukhalifu kitaballahi ta'ala magana sai aka kaura ta a cikin littafin Allah aka ta saba wa khabar rasul sallallahu alaihi wasallam ko kuma labarin da annabi ya fada magana ta ta yi baran-baranta har riga da ita inji imamu Abu Hanifa ce fatruku qawli ku bar wannan magana ta ku jifa da ita ku riko da ta Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan imamu Abu Hanifa kenan kenan ya rafiya ba su da hujja sabawa sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sabu mazhabin shi sai imamu Malik bin Anas Allah ya mashi rahama imamu Madina yace wa amma imamu Malik bin Anas imamu Malik dan Anas Allah ya mashi rahama shi kuma shi ma ga maganganun da yayi yace inna ma ana basharun ni mutun ne aqtawu wa usib wata rana nake yin kuskure wata rana kuma in samu daidai yace fanduru fi ra'ayi fa kullu ma wafaqa kitaballahi wa sunna fa kuzuhu idan aka ce wannan abin ra'ayi na ne ni Malik na fada ban ka aya ko hadisi ba to ku rika tsayawa ku kalle shi da kyau ku auna shi idan ko ga ya dace da alqur'ani ko sunna manzo Allah to ku dauka fi aikinki wa kullu ma la yuwafiqu kitabu wa sunna fadrukuhu da abin da ko ga wannan abin bai dace da littafin Allah ba ko sunan manzo Allah ko da ni na fada na ce kaza ne to ku bar shi inji Imam Malik Allah mashi rahama yace la sa'ada ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yukhadhu min qawlihi wa yatruku bayan annabi Muhammad babu wani mutum a ban kasa illa a cikin maganganun shi akwai abin da za a iya dauka a yakin shi akwai abin da za a bar mai kayan shi kowaye bala ce kawai dan malam wani ya faɗa ba shikenan kamar wahayi ne a kowaye magana ka saurara akwai abin bari akwai abin dauka in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ibnu wahab ɗaya daga cikin manyan almajiran imam malik ne yace samitu malikan naji an tambaye imam malik su ila anta kalil asabi rujlain an tambaye shi ana iya idan mutun yayi alwala ya tsefe ya zo kawai cikin wudu a wajen alwala fa qala sai ce laysa zalika ala nas yace wannan ba dole bane mutane su yi fatarakatuhu hatta kafa nas shi wannan dalibin nashi yace ina kare shi da mutane suka rage kaga ladabi irin dalibi da malami ko in ɗaliban yanzu ne su ce a malaman dawa akwai hadisi amma shi sai ya kyale yadda mutane suka tashi daga karatu suka watsa daga fatar imam malik ya ce fakotar wasu yance mishi inda na fi zalika sunna wannan fatawar da zai da kawa da malam da aka tambaye ka idan mutum ya zo a wallahi yana iya tsaye kawai shiga ce ba dole ba ne ya ce mummuna da sunna ma'ana akwai hadisi mummuna da shi ɗalibin ne fa kuma da yake imam malik malami ne na Allah ba zai yi girman kai ba kowace ɗalibin ya raina shi sai ya karɓe shi da sakekkiyar fuska fa qala sai ce wa mahiya wata sunna ko samo kuma akan wannan bangaren qultu sai ce mishi hadisi da laysi bin sa'ad sai ya ja mishi hadisi wani ya kawo hadisi daga wani daga wani daga wani daga wani har yace ya kai sahabi na ƙarshe shaddad wannan ba ƙuraishi ne yace shi ya gaya mana yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana alwala yadalluku bi kasrihi ma bi asabi rijlihi da wannan karamar ya zata shi kasra mizunta ya ga manzon Allah da karamar ya zata shi yana tsatsefewa tsakanin yatsotsin kafarsa yana alwala kenan idan mutun yazo arwala bangaren kafa sai ya sanya karamar yatsa ya rika sawa tsakanin yana zuba ruwa yana tsatsafewa ya da mishi wannan hadisi wanda ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala yace inna hadha alhadith hasan wa ma samitu bihi qatan illa sa yace ka wannan ku hadisi ne mai kyau amma ban taba jin shi ba tunda nake sai in ba yanzu ba suma samitu ba'da zalika yasalu shi wannan almajiri yace yanzu daga baya ana tambayar malik akan wannan fatawa fa yumaru bi takallil asabi kuma yana umari a tsatsafiya zo ko ba gane ba wannan fatawa ina take ni yayi watsi da saboda ya samu wannan tahita wannan imam malik kenan duk abin da suka ya tabbata a cikin hadisin annabi Muhammad to koda sun bada fatawar shi to sai su saki wannan fatawar su dawo su aikata shi mu kuma yanzu wannan malamin in dai riga ya bada fatawa to wallahi ko ya ga hadisi dan kal a ce ya warware magana shi kawai shikenan hey kimar ya tsaya ya rika aikata abin da ya ga dama wannan shike nuna kenan ba malamin Allah bane ba Imam Malik malamin Allah ne da ya ji hadisin manzon Allah har ya riga ya bada fatawa amma sai ya janye ta yake bada fatawa da wanda ta dace da sunna ko hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Imam Shafi Allah mashi rahama shi ma ga maganganun shi akan wannan biyayya ga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam dan an ce shi Imam Shafi mutum ne wanda yake mai kokarin biyayya da mataba'a da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ma min adin illa wa tazaba alaihi sunnatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum illa zaka same shi wata rana sunna ta dan bar shi zai zo aikata wani abu ya mance me sunna a gurin ya mance inda ya sani ko kun bai ma sani ba ba wani mutum illa zaka samu sunna tana tafiya ta bar shi wata ran ta dawo da haka sai ya ce famaha ma qultu min qawli duk yanda na faɗi wata magana daga cikin maganganuna aw asaltu min asali fihi a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khilafa ma qultu fal qawlu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawli da an samu wata magana da na faɗa nace ga yanda za a yi kaza sai aka zo aka auna ta ga kuma yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce abun sai maganar ta ta sabawa ta annabi to wannan ta annabin ita ce tawa wannan ba tawa bace kin na barta ko ina raye ko na mutu ji Imam Shafi Allah mashi rahama da haka ajma'ul muslimuna ala anna min istibana lahu sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam musulmi sun hadu kamar manyan malamai sun ba da fatawar cewa duk mutumin da wani abu ya bayyana na sunna ta annabi Muhammad alaihi salatu wasallam lam yahillu lahu an yadaha li qawli ahadin bai kamata ba bai halatta gare shi bai bar wannan sunna saboda magana wani ga wani abu ya taba cikin sunna dan wani ya ce kaza kace to ai wani malam wani ya ce kaza wannan haramun ne bai halatta wani ittiba'i na malamai Imam Shafi yace idza wajadtu fi kitabi khilafus sunna khilafatu sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan a cikin littafin da aka Shafi ya rubuta sai ko ga wani abu wanda ya saba wa sunnal annabi Muhammad yace faqulu bi sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku kyale wannan abin da na rubuta idan kun zo gurin ku bayyana abin da ya tabbata a cikin sunna wada au ma qultu sai ku bar abin da na faɗa ko an batun shi karku yi a wata ruwa yace fattabu ha to ku bi sunnar manzo Allah ku bar wancan maganar tawa wala taltafitu ila qawli ahad kar ku waya zuwa maganar kowa shi ma ya ƙara magana irin ta wancan Imam Nafi yace idza sala hadisi fa maza bi da kace hadisi ya inganta to wannan shine maza a mata wannan muna magana akan Imam wa Imam Shafi Allah mashi rahama ya magana irin na wancan imamai na harko kenan wata rana ma Imam Malik ya samu wasu daga cikin sahabbansa ko abokansa ko dalibansa ko malamai yake ta antum alam bil hadis wa rijalun minni ku kun fi ni sanin mazajin hadisi da kuma hadisi fa idza kana al hadis sahih idan hadisi ingantacce ne to ku sanar da ni shi ko ya yake hadisin an kashi daga kufa ne kasar Iraq ko ka daga Basra ne ko daga kasar Sham in dai aka ce ga wani abu da ya tabbata a cikin hadisi to ku zo ku sanar da ni hatta azhabu ilayhi in bar abin da nake kai in tafi zuwa ga abin da ya tabbata zuwa ga wannan hadisi yace idza kana sai in dai ya inganta anan gurin muna magana akan Imam Shafi dangane da abin da ya tabbata a cikin sunna yace kullu mas'alatin saha fi hal kabaru ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda al naqal bi khilaf ma qulta duk wata mas'alar da koga ta inganta labari yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta inda aka nakalto daga wani daga wani aka samu abin ya saba akan abin na fara fa ana raji'un an hafi hayati wa bada mamati to kusancewa inda ina raye ne to ni na koma zuwa ga waccan fatawa da ta inganta kuma in ma na mutu ne idan za ku ce ga yanda ma Shafi yake to ku bada wannan fatawar ta hadisi wa ta inganta yana abin nufi a nan gurin koda ya mutu aka ce ga wani abin da ya fadi in dai kun samu wanda ya inganta to wancan wanda ya inganta shine nashi ba wani wanda ya fadi ba ya baranta daga wancan sannan yake cewa kullu ma qultu bakana annabi sallallahu alaihi wasallam khilafun da abin da na fada sai aka samu wani abu wanda ya saba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da fadi wanda inganta yace fa hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam magana manzo Allah ce mafi cancanta ku dauka ku yi aiki da ita da aka fara ta kalluduni kada ku yi taqalidi da ni inji Imam Shafi yace kullu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam huwa qawli da abin da aka ce hadisi ne daga manzo Allah to wannan shine magana ta kenan koda ya fadi wani abu wanda ya saba mishi to wannan dai na hadisin shine nashi wa illa tasma'uhu minni koda ba ku ji a bakina ba inji Imam Shafi Allah mishi rahama da haka ƴan uwa duka waɗannan malamai guda uku da muka zana saura daya abinda suke tabbatarwa duk abinda ya tabbata a cikin hadisi to shine nasu ashe in muka kalli wannan zamu ga